الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ما هو سورارو دا كلو أمدد ميجدا فضيلة الدكتور فضيلة الشيخ المحدث أبو بريرة جابر ثاني ميهولا حفظه الله واندا ينا چكدا سودك أونا واتو نغنيا ادكو أديدي وانا اللوكة چيني البركة واندا زوچ يرشتنا چكدا داموا نرشن حتوا دكو أديدي وانا اللوكة چين saboda uzuri daga cikin uzurra masu gittu matan adam muke karanta muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna da dayabo da godiya ga Allah madaukakin sarki wanda bisa ga iko nai da yarda tai da amincewa tai ya nuna muna wannan lokaci mai albarka inda muke gabatar da ayyuka na alkhairi masu albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mu malam da alkhairi ya tsara mu rayuwar shi albarka ya bashi ikhlasi a wannan shiri mai albarka na a faru daga tushe wayannan littattafai da ake karantawa da alqur'ani mai girma Allah ya sanya mu wannan karatun albarka ya ƙara mu rayuwar mu albarka ya shige mu na gaba ya ba mu ikhlasi ga dukkanin al'amuran mu idan ba manta ba doctor yana cikin wato wannan littafi mai albarka al-usulus salasa inda an faru karatu an yi darasi guda biyu kamar yadda bayani ya gabata wayanda suka samu kallawa da sauraro wato sun gani malam yana cikin wato al-aslul awwal wato wanda shi al-aslul awwal yana karantar da sanin Allah madaukakin sarki inda malam ya koro bayani wato a cikin wannan inda ake karantar da mu wato sanin Allah madaukakin sarki da dalili ba'ana abinda aka nuhi wato zaka samu da wanda yayi karatu da wanda bai yi karatu ba kowa idan ka tambaye shi wato ya san Allah shine mahaliccin shi shi yake yin kaza shi yake yin hila amma idan misali ka tambaye shi wane ne Allah zai ce maka wanda ya halicce shi idan aka tambaye shi menene dalili to ba zai iya baka dalili ba to amma yanzu wayannan darussa mai albarka na mu faro daga tushe insha Allah ta'ala duk wanda ya biyo wayannan darussa zai amfana zai zama dalibin ilimi kamar kowa idan ma aka tafi aka taba tahiya shi ma kai nai zai zama malami muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shige mu na gaba inda doctor ya kwana wato ya kwana a inda ya kawo bayani na wato game da ar-rabbu huwal ma'budu inda aka karanto aya da kuma maganar al-imam ibnu kathir rahimahullahu ta'ala inda wato aka kwana anan inda a yau zamu inda zamu tashi shine wa anwa'ul ibadati wato wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan wato wannan shine wurin da za a tashi kuma malam ya bada wato shawara ga kowane wanda yake biye da wannan karatu yayi kokari ya so littafi muna fatar kowa ya so littafi malam yake cewa wa anwa'ul ibadati wato nau'ukan ibada bayani ya gabata wato na abinda ake ce ma ibada idan aka ce ibada shine duk wani abin da Allah ka so wanda ya yadda da shi wato na magana ko aiki na bayyane ko koye shi ake kira wato al-ibada to shine malai ya ce wato nau'ukan ibada allati amara Allahu biha wato nau'ukan ibada wanda Allah madaukakin sarki yayi umurni da ita mithlul islam wato ashirin da ya gabata an karanto a cikin wannan hadisi da ya hade su gaba daya hadisin Umar ibn al-Khattab wato a cikin darasin 40 hadisi to malai ya ce wayannan wato nau'uka guda uku al-islam da kuma al-ihsan da kuma al-iman da kuma al-ihsan wato an ambace su a abun nan addini fa ana dukkanin su suna cikin nau'ukan ibada sannan malai yake cewa wa minhu daga cikin nau'ukan ibada addu'a wato akwai addu'a wanda mun san idan aka ce addu'a wato kowa ya san abin da ake nufi da addu'a, sai dai wato addu'a wani lokaci sukan kakkasata, sukan ce akwai du'aul ibada, akwai kuma du'aul mas'ala. Wato du'aul ibada shine abin da ya shahi azkar da sauran wasu abubuwa. Misali idan ka sallami sallah, azkaru din da kake karantawa daga astaghfirullah astaghfirullah zuwa ƙarshe, wannan shi ake kira abun nan wato du'aul ibada. Abin da ya shahi wato addu'a ta wata bukata kankin kanka. Misali kila kana bukatar lahiya, baka da lahiya, ka roki Allah. Kana bukatar wato cin jarabawa, ka roki Allah. Kana wato bukatar shiriya ga danka, ko shiriya ga matarka, ko ita matar tana bidan shiriya ga mijinta, ko mahaifi, ko da, ko wani masoyi daga cikin masoya, ka roki Allah biyan wannan bukata, wato ita ce du'aul mas'ala. Wannan yana daga cikin wato abin da ake kira ibada, ma'ana roƙon Allah madaukakin sarki, wato nau'i na daga cikin nau'ukan ibada. Sannan malai yake cewa wal khawfu, sannan akwai al khawfu, wato al khawfu shi ma yana daga cikin nau'ukan ibada. Abin da ake kira wato al khawfu shine jin tsoron Allah madaukakin sarki, ko kuma wato mu ce jin tsoron Allah madaukakin sarki ta hanyar yarda da yana iya baka wani amfani ya kuma wato tunkuɗe maka wata cuta, wannan shi ake kira wato al-khawfu. Sai dai shi khawfu din sukan kasa shi wato zuwa gida uku. Akwai tsoro na ɗabi'a, kamar yanzu kana tsoron maciji, ko kana tsoron kunama, ko kana tsoron zaki, ko wani abu da ya kama da wannan. Akwai wanda wato kadangare yake tsoro, wani hanwawa yake tsoro, da makamantan tsoron wato ba laifi gare shi a addini. Akwai kuma wato tsoro na ibada, kamar yanzu kana yin ibada kana jin tsoron wani Allah, to irin wannan tsoron abin zargi na baya da kyau, yana taba musuluncin mutum. Sannan wato akwai wato tsoro na sirri, khawfu sirri suke ce mishi wato da larabci. Kamar misali kana tsoron wato wani wanda yake a cikin kabari, da wannan na biyu da wannan na uku duk abin zargina, wato musulunci ya yi hani ga abin nan ga aikata su. Sannan malai yake cewa war raja'u, sannan akwai ar-raja'u. Ar-raja'u wato shine nuna kauna ga samun wato wani abu ga Allah madaukakin sarki na rahama, ko wani abu da ya kama da wannan. Wat tawakkul, sannan malai yake cewa wato akwai at-tawakkul. Idan aka ce at-tawakkul shine wato dogara ga Allah madaukakin sarki ta hanyar wato zai iya baka wato duk abin da kake bukata na abin da ya shahi arziki, zai iya yi maka kariya ga duk wani abu da yake wato iya cutar da kai. Warragaba, sannan akwai kuma abin da aka ce ma arragaba. Arragaba wato shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan wato ibada. Idan an ce arragaba shine kwadayin wato kwadayi ga Allah madaukakin sarki. Warrahaba, sannan kuma akwai abin da aka ce ma arrahaba. Idan an ce arrahaba shi kuma wato fargaba shi ake kira wato arrahaba. Wal khushu', sannan akwai al khushu'. Duka waɗannan nau'uka ne na ibada. Abin da aka ce ma al khushu'u shine wato yin sauna ga saba ma Allah madaukakin sarki. Wal khashyatu, sannan kuma akwai jin tsoron Allah madaukakin sarki, shi ma wato nau'i ne na ibada. Wal inabatu, sannan da maida al'amari ga Allah, shi ma wannan wato nau'i na daga cikin nau'ukan ibada. Wal isti'anatu, da kuma wato bidat taimako, shi ma nau'i na daga cikin nau'ukan ibada. Wal isti'azatu, da kuma bidat tsari wato ga Allah madaukakin sarki, shi ma wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan ibada. Wal istighasatu, da kuma bidat agaji, wato shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan ibada. Wazzabahu, sannan akwai yanka. Idan aka ce yanka, misali kamo wata dabba ko wani abu da ya kama da wannan a yanke, shi ake kira azzabahu, to shi ma nau'i ne daga cikin wato ibada. Duka waɗannan abubuwa da muka lisaho wato ba ayin su ga kowa sai ga Allah madaukakin sarki, sai dai inda wato malamai ka tafsili ga wani daga cikin waɗannan da aka lisaho. Wan nazaru, sannan akwai wato alƙawali, shi ma abinda aka ce ma alƙawali ko kuma ba kan ce wato da Hausa shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan ibada wa ghairu zalika da wani wannan min al'ibadati na ibada allati amara Allah biha wadda Allah madaukakin sarki yayi umurni da ita kullu halillahi ta'ala mala yace dukkanin wa'annan abubuwa da ankali saho kusan guda 14 ba a wa kowa su sai Allah madaukakin sarki mala yake cewa misali to yanzu ka san addu'a al-khawf ar-raja'u at-tawakkul ar-ragaba ar-rahaba wato hazzuwa an-nazar duk ka san su kuma yanzu misali ka san fassarar su kuma gurgudo zaka dan iya yin bayanin wato abinda ake nuhi da su to idan an tambaye ka tunda ka ce duka wayannan Allah madaukakin sarki dai aka wasu to menene hujjarka a cikin alqur'ani ko kuma a cikin hadisi na wayannan abubuwa ibada ne kuma Allah madaukakin sarki kawai aka wasu menene hujja bala yace wad dalilu qawluhu ta'ala hujja shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada Allah madaukakin sarki yake cewa wa annal masajida lillahi haqiqa wato wuraren sujada na Allah madaukakin sarki ne wato shi kadai fala tad'u ahadan Allah yake cewa wato kada ka kira kowa ma Allah wato tare da Allah madaukakin sarki a cikin wato masallatai kaga cewa da Allah madaukakin sarki yayi fala tad'u ma Allah ahada ya nuna maka wato addu'a ibada ce sannan ya nuna maka Allah madaukakin sarki kadai ake roko sannan kuma ya nuna maka wato a cikin masallatai Allah dai ake wa ibada ba za a hada wani da shi ba wato a cikin wannan mala yake cewa fa man sarafa min ha shay'an li ghairi Allah du wanda ya juyar da wani abu daga cikin wayannan abubuwa da muka lisafa wato li ghairi Allah wa wani Allah ma'ana idan aka ce wani Allah wato ya shafi du wani abu da ba Allah ba ya shafi wato kowa da kowa to wayannan abubuwa da aka lisafa du wanda ya juyar da su ga wanda ba Allah ba fa huwa mushrikun kafirun bala yace wannan mushriki ne kafiri bi ma'ana wato baya cikin musulunci sannan yake cewa wad dalilu qawluhu ta'ala hujja akan wannan wato shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi wa inna ma hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirin Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yad'u ilahan akhara ma'a Allah wa man yad'u duwanda wato yakira ilahan akhara wani abin bauta na daban ma'a Allah tare da Allah madaukakin sarki la burhana lahu bihi ba yada wato wata hujja da yake iya basuwa akan wannan fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih kawai ya mishi hukunci yana gun Allah madaukakin sarki innahu la yuflihul kafirun lalle kafirai ba za su rabauta ba kaga cewa da Allah madaukakin sarki yayi wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi kaga ya nuna ba wani wanda aka wa ibada duk abinda ake kira nau'in ibada na abinda ya shafi addu'a da sauransu sai Allah madaukakin sarki malamai suna cewa wato nan da aka ce la burhana lahu bihi suna cewa wato sifa ce kashifa lil amri wato ana nuhin baya da wani dalili da yake iya kafawa na bautar wani Allah kaga kenan in an ka doke ta misali la burhana lahu bihi in an ka doke ta kamar misali sifa muqayyada to kenan wanda yake da wata hujja yana iya bautar wani wanda ba Allah ba to dan shi suka cewa wato sifa ce kashifa lil amri ma'ana ana nuhin baya da wani dalili ko hujja na iya bautar wani Allah madaukakin sarki dan shi Allah ya madaukakin sarki a ƙarshe yace innahu la yuflihul kafirun kaga duk wanda wato yake juyar da ɗaya daga cikin nau'ukan abubuwan nan da aka lisafa wato ga wani Allah kamar za a kyarga shi cikin wayanda suke ba musulmi ba na ce wanda Allah madaukakin sarki yayi innahu la yuflihul kafirun duka wannan yana gwada maka a kowane lokaci in zaka yi addu'a to ka roki Allah madaukakin sarki kai ma Allah madaukakin sarki godiya, kai yabo gare shi, kai salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ka dibi bukatarka, ka dibi wani daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki da yayi daidai da matsalarka, kai tawassuli da shi, ka roki Allah madaukakin sarki, wato kasantuwar shi kadai ake roko, ba wani wanda ake roko bayan shi subhanahu wa ta'ala. Mala yake cewa wa fil hadith, wato ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce addu'a mukhul ibada, fa ana wato addu'a bargon abun nan wato mukhul ibada, bargon ibada ce wato ita addu'a. Santuwan malamai wato suna da'afa wannan hadisi, kasantuwar ya fito daga Walid ibn Muslim, daga Ibn Lahia, daga Abdullahi dan Abi Jafar, daga Aban wato Ibn Salih, daga Anas bin Malik radiyallahu anhu, wanda Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ya ce hadisi na garibi, wato ba a san shi ba sai ta hanyar shi wannan Ibn Lahia, kuma mun shajin matsayi nai wato yadda malaman hadisi suke bayyanawa da'ifi ne, haka Imam al-Albani rahimahullahu a cikin wato Ahkamul Janaiz wato ya da'afa wannan hadisi. To wannan yana gwada maka wato irin amana da ga ahli sunna, dudda wato hadisi da suka kawo a cikin littafansu na koyar da aqida da sauransu, duk abinda bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wato akan bayyana shi. Wad dalilu mala yake cewa abinda a hujja wato qauluhu ta'ala shine wada Allah madaukakin sarki da yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah madaukakin sarki yake cewa wa qala rabbukum, ma'ana ubangijinku wato yace ud'uni wato kuruqeni astajib lakum wato in karba muku, ma'ana kuruqeni in karba muku inji Allah madaukakin sarki. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, Allah madaukakin sarki yake cewa hakika wato wa'anda suke girman kai daga barin roƙona sai da khuluna jahannama dakhirin, Allah madaukakin sarki yake cewa da sannu za su shiga wutar jahannama dakhirin wato suna kaskantattu. Kaga cewa da Allah madaukakin sarki yayi wato wa'anda suke girman kai daga barin roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu, to ya gwada maka wato addu'a ibada ce, kuma Allah madaukakin sarki wato shi kadai ake roƙo a kowane lokaci mutum zai yi addu'a, to Allah madaukakin sarki kawai wato zai roƙa. Sannan mala yake cewa wa dalilul khawfi, can da aka kawo wato al-khawfu, wanda wato duka wa'annan ayoyi da wannan hadisi da aka karanta yana gwada wato yana abun nan, yana ishara ga abun nan addu'a. Mala yake cewa to wa dalilul khawfi, idan aka tambaye ka misali ka ce tsoro yana daga cikin wato nau'ukan ibada, to menene hujjarka na cewa wato tsoro yana daga cikin nau'ukan ibada? Qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace fala takhafuhum, wato kada ku ji tsoron su, wa khafuni ku ji tsorona in kuntum mu'minin, wato in kun kasance wa'anda in kun kasance mummunai. Saboda haka wannan tsoron na biyu da na uku da muka ambata Allah madaukakin sarki kawai aka washi, amma tsoron da muka ambata wato na harko khawfu tabi'i, wato na tsoron wani abu daga cikin abubuwa, to wannan wato ba ya da laihi kuma ba a zargin ka wato akan wannan. Amma abun da ya shahi tsoro na biyu da na uku da muka ambata to Allah madaukakin sarki wato kawai aka washi. Sannan mala yake cewa wato wa dalilur raja'i, wato abinda ad-dalili akan ar-raja, wanda muka ce ar-raja'u shi ma yana daga cikin nau'ukan ibada, kuma Allah madaukakin sarki kawai akawa. Qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa man kana yarju liqa'a rabbih, fa ana duk wanda ka fatat haduwa da ubangiji ne subhanahu wa ta'ala faly'amal 'amalan salihan, Allah madaukakin sarki yace faly'amal yayi aiki 'amalan salihan wato aiki na kwarai, wala yushriku bi ibadati rabbih ahada, kada ya hada ubangiji subhanahu wa ta'ala da kowa wato a cikin abin da ya shahi ibada tai. kaga wannan yana gwada muna wannan raja'i da aka ambata shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan abinda ake kira ibada kuma ba awa kowa shi sai Allah madaukakin sarki wanda wato shi yake bada sakamako bayan shi babu wanda yake bayar da sakamako a lahira na abin da ya shahi aiki sai shi kadai kawai sannan malai yake cewa dalilut tawakkuli abinda ad-dalili wato akan at-tawakkul na nuna at-tawakkul din nan wato shi ma nau'i ne daga cikin nau'ukan ibada kuma Allah madaukakin sarki kawai akewa qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wato ga Allah madaukakin sarki ya kamata ku dogara ko kuma wa 'alallahi ga Allah madaukakin sarki fatawakkalu ku dogara gare shi in kuntum mu'minina wato in kun kasance wato mummunai ma'ana tawakkuli wanda wato muka ambata Allah kawai madaukakin sarki shi kadai wato akewa shi bazaka misali dogara ga wani wanda misali kama a ce kana da mai gida wanda wannan mai gidan naka ka ne mai hukun shago wannan shagon da kake hako wato duk wani abu da yace mai gardama ba saboda kana jin tsoron wato in ya kore ki ba wannan yana daga cikin abubuwan da musulunci wato zai zarge ka akan a idan misali wato kai sabab da shi kamar misali a ce mai gidanka na ka nemi shi hukun shago ka doki wato shine sabab amma wanda yake azurta ka wanda yake ci a kowane lokaci shine Allah madaukakin sarki to wannan babu wato laifi ga yake shi a matsayin sabab amma in kai maka wato sai wannan mai gidan naka to wannan yana daga cikin tawakkuli wanda wato shari'a za ta iya zargin ka akan wannan Allah madaukakin sarki yake cewa alallahi fa huwa hasbuhu duk wanda wato ya dogara ga Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki wato ya ishe shi saboda haka ga dukkanin al'amuranka ka dogara ga Allah Allah madaukakin sarki zai yi maka mafita ga kasuwancinka ka dogara ga Allah Allah zai yi maka mafita ga duk wani al'amari naka wato ka riki Allah madaukakin sarki ka dogara gare shi Allah zai maka mafita akan wannan amma ana buƙatar wato sabab misali kamar ba za ka koma kai kwancinka ba wato misali kamar ka dawo cikin masallaci kai kwancinka ba ka zuwa ko ina ka ce ka dogara ga Allah ba za ka je kasuwa ba ko ka ce kana son wani abu wanda dole sai an fita an nemo shi ka ce ka dogara ga Allah ba za ka je nemo shi ba to wannan duk yana daga cikin abin da musulunci wato zai zarge ka amma kana son Allah madaukakin sarki ya baka ilimi ka je makaranta kana son Allah madaukakin sarki ya baka kuɗi ka je kasuwa kana fama da wata rashin lahiya kana fatan Allah madaukakin sarki ya baka lahiya ka je ka tuntubi likita bayan duka kai wannan kuma ka dogara ga Allah madaukakin sarki wannan wato shine abun nan shine mafita amma misali duka wayannan kana buƙatar su kuma ba za ka nemi sabab ba to wannan yana daga cikin abinda musulunci zai zarge ka wato akan wannan saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki wato zai zamo maishin shi ga dukkanin al'amurra ne sannan malai yake cewa wa dalilur ragabati war rahabati wal khushu'i abinda wato a hujja idan an tambaye ka misali ka ce ar-ragaba yana daga cikin nau'ukan wato ibada menene ar-ragaba wato mi shine misali zaka ce abinda aka ce ma ar-ragaba shine kwadayi ar-rahaba haka shi ma kace yana daga cikin nau'ukan wato ibada aka tambaye ka menene ar-rahaba wato shine kace fargaba sannan aka tambaye ka al-khushu'u mi ake nuhi da al-khushu'u kace abinda ake nuhi da al-khushu'u wato shine sauna to duka aka tambaye ka akan wayannan kayi bayanin su aka tambaye ka to menene hujjarka na cewa wayannan wato nau'ukka ne daga cikin nau'ukkan ibada shine qauluhu ta'ala zancen Allah madaukakin sarki wato da yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in Allah madaukakin sarki yace lalle su kanu sun kasance yusari'una wato suna gaggawa fil khairat wato ga ayyukan alkhairi wa yad'una na sannan Allah madaukakin sarki yace wato suna kiran mu ragaban suna masu kwadayi wato ga ladan mu suna masu kwadayi ga aljannan mu suna masu kwadayi wato ga rahaman mu wa rahaban sannan suna fargaba shin wannan abin da suke roko an karba musu wato ko kuma ba a karba musu ba wa kanu lana khashi'in Allah madaukakin sarki yace wa kanu sun kasance khashi'ina masu sauna lana wato gare mu saboda haka wannan shine dalili akan wato ar-ragaba da ar-rahaba da kuma al-khushu nau'ukka ne wato daga cikin nau'ukan ibada idan da baka san dalili akan wayannan abubuwa ba to yanzu ga sunan mallam wato ya lisaho maka su tare da bayani da kuma kawo maka hujja a cikin al-Qur'ani mai girma sannan mallam yake cewa wa dalilul khashyati wanda shi ma an ambato shi a baya a cikin abubuwan da aka lisafa na cewa al-khashiya shi ma yana daga cikin nau'ukan ibada abinda ake kira shi wato shine a jin tsoron Allah to idan aka tambaye ka shi ma menene dalili akan wannan hujja qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace fala takhashawhum wato kada ka ji tsoron su wakhshawni wato ku ji tsoro na kaga wannan yana gwada maka wato Allah madaukakin sarki shi kadai ake jin tsoro ga abun da ya shahi wato abubuwan da muka lisaho na biyu da na uku ga abin da ya gabata sannan mallam yake cewa wa dalilul inaba shi ma abin da a hujja akan al inaba idan aka ce wato al inaba shine maida al'amari ga Allah madaukakin sarki qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa anibu ila rabbikum wato kumai da al'amari zuwa ga ubangijin ku subhanahu wa ta'ala wa aslimu lahu kumika waya ga Allah madaukakin sarki kaga wannan ya gwada maka al'inaba mai da al'amari ga Allah wato ya zamba ka mai sheshi zuwa ga wani ba wani abu ya same ka ya zan ka jingina shi ga Allah ka mai da lamarin ka wato shi zai yi maka mafita akan wannan abun to yana daga cikin nau'ukka na ibada idan aka tambaye ka wato dalili akan wannan shine fada Allah madaukakin sarki da yace wa anibu ila rabbikum wato ku koma zuwa ga ubangijin ku wa aslimu lahu sannan kuma ku miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan mallam yake cewa wa dalilul istighatha abinda addalili al-isti'ana abinda addalili akan al-isti'ana wato abun nan bidat taimako qauluhu ta'ala wanda muka ce wato bidat taimakon nan na abun da ya shahi ibada duk da shi ma sukan dan kasashi wani lokaci to bidat taimako misali ga wata matsala wadda babu mai iya warware wannan matsala sai Allah madaukakin sarki to shi ma nau'i ne na ibada kuma Allah madaukakin sarki wato shi kadai ake bidat taimakon shi ga wannan al'amari misali yanzu kamar a ce baka da lahiya kana son Allah ya baka abun nan ya baka lahiya ko wani abu da yake kama da wannan kaga wato ba za ka bidi taimako ga wani mutum ba ko kuma mu ce daga wata halitta daga cikin halittun Allah amma yanzu misali kana abin nan tsaye wato sai wayarka ta kwadi ko wani abu naka ya kwadi to zaka iya cewa wani dan taimaka mi komin wannan abun wannan baya da laihi amma abun da dai kasan babu wani wanda zai iya yi maka taimako gare shi sai Allah to shi kadai ake wato roko ba wani wanda aka roko sai shi mallam yake cewa abinda aka hujja akan wannan qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bauta saboda kai wa iyyaka nasta'in kuma gare ka dai wato muke bidat taimako wa fil hadith mallam yace yake cewa yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace idasta'anta wato idan zaka bidi taimako fasta'in billahi ka bidi taimako ga Allah madaukakin sarki sannan mallam yake cewa wa dalilul isti'aza abinda addalili ga al-isti'aza wato bidat tsari ga Allah madaukakin sarki wato kawai akai misali ba zaka ce wato ana shiga gidanka ana sata kace zaka je ka bido ayi maka kahi ko ka nemo wasu layu ko ka nemo wani aljani ko wani abu da yake kama da wannan wato yazo ya tsare ka ko wani abu da yake kama da wannan to wannan wato ga Allah kawai madaukakin sarki ake neman wannan amma wato abin da ya shahi sabab kama abin da ya shahi jami'an tsaro wannan sabab ne ba haƙiƙani bane misali yanzan kai sabab da wannan to wannan wato baya da komi a musulunci amma ga abin da ya shahi tsari wanda Allah kadai yake iya yin wannan to ba a bi ta shiga kowa sai ga Allah madaukakin sarki bala yake cewa qauluhu ta'ala abinda akujja shine zancan Allah madaukakin sarki da yace qul a'udhu bi rabbin nas qul kace wa qul a'udhu bi rabbil falaq Allah madaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama qul kace a'udhu wato ina neman tsari bi rabbil falaq wato ga ubangijin sahiya kaga da an ce wane ne ubangijin sahiya shine Allah subhanahu wa ta'ala sannan yake cewa wa qauluhu ta'ala da fada Allah madaukakin sarki da yace qul a'udhu bi rabbin nas ma'ana qul kace a'udhu ina bi tsari bi rabbin nas wato ga ubangijin mutane malikin nas wato wanda yake mamallakin mutane kaga wanda yake wato ubangijin mutane mamallakin mutane wato gare shi dai ake neman tsari wato ba a neman tsari ga wani na ya kare ka wato ga shiga wani hadari ko wani abu da ya kama da wannan ga Allah madaukakin sarki kawai ake neman shi sannan mala yake cewa wa dalilu listighasa abinda addalilin wato bida agaji ma'ana ba za ka fada cikin ruwa ba ka kira wani wali ko wani abu da ya kama da wannan wato ya zo ya cece ka a ba wani wanda za ka bida agaji wato a irin wannan matsala sai Allah madaukakin sarki yake cewa abinda addalili akan wannan wato qauluhu ta'ala shine zancan Allah madaukakin sarki da yace wato iz tastagithuna rabbakum ka ambata wato lokacin da kuke neman agajin ubangijinku fastajaba lakum wato Allah madaukakin sarki ya karba muku sannan mala yake cewa wa dalilul zabhi abinda addalili akan yanka Allah kadai madaukakin sarki ake wa qauluhu ta'ala shine zancan Allah madaukakin sarki da yace qul kace inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah yake cewa qul kace inna salati haqiqa sallata da nake gabatar suwa wa nusuki da kuma yankana wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkanin su wato sun kasance ga Allah madaukakin sarki la sharika lahu baya da abokin tarayya wa bizalika umirtu da wannan wato aka umurce ni wa ana awwalul muslimin kuma wato ni ne farkon musulmi wa min as-sunnati mala yace yazo daga cikin sunna la'ana Allahu man zabaha li ghairi Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la'ana Allahu alla ya la'ani man zabaha li ghairi Allah wato wanda yayi yanka ga wani Allah ana wanda yayi yanka ga dan tsatsumbe ko wani abu da yayi kama da wannan ko kuma mu ce wato wanda yayi yanka saboda wani aljani kamar misali wani ya tura kai yace wannan bukatar taka ba za ta biya ba sai an wa aljani kaza wato yanka ko kuma an je bisa gidan tururuwa an yanke ko wani abu da yayi kama da wannan sannan mala yake cewa wato wa dalilun nazar abinda addalili akan annazar qauluhu ta'ala shine zancan Allah madaukakin sarki da yace yufuna bin nazar wato suna cika alƙawali wa yakhafuna yawman Allah yake cewa sannan suna jin tsoron yini kana sharruhu mustatira wato wanda sherin wannan yini ya kasance mai tartsaci mai tada hankali mai razana wato halittu kuma anan zamu dakata wato idan Allah ya kai mu za a tashi al-aslu thani wanda kama yadda muka gani ana maimaitawa bayan an yi wato wannan wurin zamu dakata amma zamu sake maimaitawa kamar bala yake cewa wa anwa'ul ibadati nau'ukan ibada allati amara Allah biha wadda Allah madaukakin sarki yayi umurni da ita mithlul islam ci wal imani da imani wal to abinda aka ce ma ihsani muka ce wayannan abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace su wato addini hadisi kamar yadda dai aka karanta a cikin shirin da ya gabata na 40 hadisi daga cikin nau'ukan ibada addu'a'u du'a wa minhu daga ciki akwai addu'a'u wato akwai addu'a muka ce taka su kashi biyu akwai du'a'ul ibada akwai kuma du'a'ul mas'ala du'a'ul ibada shine abin da ya shahi azkar da ake yi bayan sallah da sauransu du'a'ul mas'ala kan daga cikin matsalolin rayuwa ka roki Allah madaukakin sarki akan wannan sannan wato wal khawfu haka al khawfu yana daga cikin wato nau'ukan ibada shine muka ce wato abinda ake kira al khawfu shine wato jin tsoron Allah madaukakin sarki ta yadda da zai iya wato jawo maka wani amfani zai kuma wato da wata cuta da za ta iya same ka war raja'u sannan kuma daga cikin nau'ukan ibada akwai ar raja'u shi kuna ga Allah madaukakin sarki wattawakkulu sannan akwai abin da aka ce ma attawakkulu shine dogara ga Allah madaukakin sarki ga duk ragabatu da kuma wato kwadayin daukakin sarki warrahabatu da kuma fargaba ma'ana jin tsoro shin zaka samu ko ba zaka samu ba wal khushu'u da kuma sauna wato ga Allah madaukakin sarki kada ya azabtar da kai wal khashyatu da kuma jin tsoron Allah madaukakin sarki wal inabatu da kuma maida al'amari ga Allah madaukakin sarki wal isti'anatu da bidat taimako ga Allah madaukakin wal isti'azatu da kuma bidat tsari wal istighasatu da kuma bidat agaji madaukakin sarki wal zabahu da yanka saboda Allah madaukakin sarki kawai wan nazru da kuma alqawali ga Allah madaukakin sarki wa ghairu zalika da wani wannan wato na abin da ya shahi ibada biha wadda Allah madaukakin sarki yayi umurni da ita kullu halillahi ta'ala kanin wayannan wato ga Allah madaukakin sarki kawai ake yin su ba za a juyar da su ga wani Allah ba mala yake cewa wad dalilu qawluhu ta'ala hujja akan wannan shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa annal masajida lillahi haqiqa wuraren sujada na Allah madaukakin sarki ne kawai shi kadai ko kuma don shi kawai zaka aza goshinka da hancinka ga kasa ba zaka aza goshinka da hancinka ga kasa da nuhin ibada ba ko kai ruku'i ko ka dago daga ruku'i don wani a don Allah madaukakin sarki kawai akai kuma a inda aka yin su Allah madaukakin sarki kawai akawa wala tad'u ma Allah ahada Allah yake cewa wato kada ka kira kowa tare da Allah madaukakin sarki a lokacin da kake gabatar da wato wannan ibada mala yake cewa faman sarafa minha shay'an duk wanda ya juyar da wato wani abu daga cikin wayannan abubuwa li ghairi Allah wato ga wani Allah madaukakin sarki fa huwa mushrikun to wannan ya zama wato mushriki kafirun sannan kuma wato baya cikin musulunci da an ce mushriki shine wanda wato yana bautar Allah yana bautar wani Allah in an ce kafiri kuma shi wani Allah kawai yake wa wato bauta to wanda ya juyar da wani abu daga cikin wayannan abubuwa da aka ambata ga wani Allah fa huwa mushrikun kafirun bale yace wannan mushriki ne kafiri yake cewa wad dalilu qawluhu ta'ala hujja shine zancen Allah madaukakin sarki da yake cewa wa man yad'u ma Allah ilahan akhara wa man yad'u du wanda ya kira ilahan akhara wani abin bauta na daban ma Allah tare da Allah madaukakin sarki la burhana lahu bihi baya da hujja ma'ana baya da wani dalili da zai iya kafawa ga abin da ya shahi bautar wannan abin fa innama hisabuhu inda rabbih kawai ya mishi hukunci yana gun Allah madaukakin sarki innahu la yuflihu alkafirun Allah madaukakin sarki yake cewa haqiqa wato kafirai ba za su rabauta ba a kowane lokaci bale yake cewa wa fil hadisi yazo a cikin hadisi addu'a mukhul ibada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa addu'a wato bargon ibada ce wanda mun yi bayani a wannan hadisi da matsayin sa wad dalilu qawluhu ta'ala hujja shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku subhanahu wa ta'ala yace wato ku kira ni in karba muku ma'ana ku roke ni in karba muku in biya muku wato bukatar da kuke da ita innal ladhina yastakbiruna an ibadati Allah yake cewa haqiqa wa'anda ka girman kai daga barin roko na sai da kuluna jahannama dakhirin Allah yace da sannu za su shiga wutar jahannama wato suna kaskantattu kaga ya nuna maka wato addu'a ibada ce kuma ba za ka zo cikin masallaci ko wajen masallaci ka roki wani ba wanda ba Allah ba Allah kadai wato ake roko saboda haka duk sanda za ka daga hannunka kai addu'a to Allah dai za ka roka kada ka roki wani Allah tare da Allah a daidai wannan lokacin wa dalilul khawf sannan hujja akan wato al khawf da aka kawo qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace fala takhafuhum wato kada ku ji tsoro kada ku ji tsoron su wa khafuni Allah yace ku ji tsoro na ni kadai in kuntum mu'minin in kun kasance wato mu'minai wa dalilur raja'i mala yace abinda al hujja akan ar raja'u ma'ana nuna kauna ga lada ko wani abu da yake kama da wannan qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa man kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake fata haduwa da Allah madaukakin sarki wato lafiya qalau faly'amal 'amalan salihan Allah yace to ya aikata aiki wato wanda yake mai kyau wala yushriku bi ibadati rabbih ahada kada ya hada Allah madaukakin sarki da kowa a cikin wato abun nan a cikin ibadarsa wa dalilut tawakkul sannan abinda addalili akan at-tawakkul qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa 'ala Allahi fatawakkalu wato ga Allah ya kamata ku dogara in kuntum mu'minina wato in kun kasance wato mu'minai da kuma hada Allah madaukakin sarki wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah madaukakin sarki Allah ya ishe shi wa dalilur ragabati war rahabati wal khushu'i abinda hujja wato game da cewa ar-ragaba da ar-rahaba da al-khushu' duka nau'ukan ibada ne kuma Allah kawai ake wa su qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace innahum haqiqa mutanen kirki sun kasance kanu sun kasance yusari'una suna gaggawa fil khairati wato ga ayyukan al-khairi wayad'una na suna kiran mu ragaban wato suna masu kwadayin wato ladan mu ko kuma suna masu kwadayin aljannan mu wa rahaban wato suna masu fargaba ga saba muna wa kanu lana khashi'in Allah madaukakin sarki yace kuma sun kasance masu sauna akan saba muna wa dalilul khashiyati abinda addalilin akan alkhashiya shine wato jin tsoron Allah qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace fala takhashawhum wato kada ka ji tso kada ku ji tsoron su wa khashawni wato ku ji tsoro na ni kadai wa dalilul inaba abinda addalili akan al inaba wanda abinda in al inaba shine wato maida al amari ga Allah qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa anibu ila rabbikum ku maida al amari zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu sannan ku miƙa wuya gare shi subhanahu wa ta'ala wa dalilul isti'ana abinda addalili akan al isti'ana wato neman taimako qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke wa bauta wa iyyaka nasta'in kuma gare ka dai wato muke bidar taimako wa bil hadisi yazo cikin hadisi idza sta'anta fasta'in billah annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan zaka bidi taimako wato ka bide shi ga Allah madaukakin sarki wa dalilul isti'aza abinda addalili akan neman tsari wato nau'i na ibada kuma ga Allah kadai ake nema nai qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace qul ka ce a'udhu bi rabbil falaq wato ina neman tsari ga ubangijin safiya wa qauluhu ta'ala da kuma zance nai qul ka ce a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari wato ga ubangijin mutane malikin nas wato mamallakin mutane sannan malaiki cewa wa dalilul istighasa abinda addalili akan al istighasa neman agaji qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace iz tastagithuna rabbakum ma'ana ka ambata lokacin da kuke neman agajin ubangijinku fastajaba lakum Allah madaukakin sarki wato ya karba muku sannan malai yake cewa dalilul zabhi abinda addalili akan yanka a kowane lokaci za a yi shi Allah dai akawa kuma nau'i na daga cikin nau'ukan ibada qauluhu ta'ala shine zancan Allah madaukakin sarki da yace ulka ce inna salati haqiqa sallata wa nusuki wato da ibadata ta abin da ya shafi layya da hadaya wa mamati da kuma mutuwata lillahi rabbil alamin wato ga Allah madaukakin sarki kawai aka yinsu wanda yake ubangijin halittu la sharikala bai da abokin tarayya wa bizalika umirtu wato da wannan an ka umurce ni wa ana awwalul muslimin kuma lalle ni ne wato farkon musulmai wa min as-sunnati ma lai ce yazo a cikin sunna la'ana Allahu man zabaha bighairi Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ya la'ani wato wanda yayi yanka ga wani Allah wa dalilun nazar abinda addalili akan an-nazar wato yin bakance ko alwashi qauluhu ta'ala shine izancan Allah madaukakin sarki da yake cewa ko yake yabo ga mutanen kirki yufuna bin nazar Allah yace suna cika alkawali wa yakhafuna yawman suna jin tsoron yini kana sharruhu mustatira wanda wato abin nan wato matsalar shi ko sharing sa ya kasance mai tartsaci ma'ana mai ban tsoro mai sa firgici da razani wato ga halittu a wannan lokacin kuma anan ne wato muka tsayar da wannan karatun na yau abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kurakuran da suka gabata Allah madaukakin sarki ya yahe muna su ya shafe shi ya shafe su a cikin zukatan mu ya shafe su a cikin littattafan mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya shirya muna iyalin mu ya gyara muna halayen mu ya ba mu ikhlasi ga dukkanin al'amuran mu mallan da ya shirya wa'annan ayyuka na alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bashi cikakken ikhlasi yayi mai muwafaqa ga dukkanin al'amuran nay ya shirya mishi iyalin shi ya bashi wato zara'a mai albarka wa'anda za su gade shi ya biya mishi dukkanin buƙatu nay na alkhairi ya ƙara mishi kariya daga talalatiyar shaytan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.